ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يتشي كتشي مصر idan kun boya abin da ke cikin zukatanku ko kun bayyana to Allah subhanahu wataala ya sani duka kuma Allah ya san abin da ke cikin sammai gaba daya da abin da ke cikin kassai kuma Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai wannan ayan kamar yadda muka sani ci gaba ne daga fadin Allah subhanahu wataala la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'mini ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير kada mutun yace aini taqiya nake yi niya na a zuciya imani ne na bayyana wannan abin ne kawai saboda halin da na sami kaina na halaka da nake tsoro to sai Allah subhanahu wataala yace ai ko zaka koyi abin da ke cikin zuciyanka ko ka bayyana Allah ya sani idan kayi da niyan zuciyanka tana da tsarki kana da niyan cewa kayi ne idan ka tsirar da rayuwanka ka tsirar da kanka Allah ya sani haka kuma qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah idan kun koya abin da ke cikin zuciyanku ko kun bayyana Allah ya sani dan haka Allah da abin da ke cikin zuciyan bayi yake hukunci wannan ayan zamu ga Allah subhanahu wataala ya fara ambatan boyewa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah a can ayan baqara lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir me yasa a can aka ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu anan aka ce kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu zuciya da nafsu daban-daban abinda ake boyewa a cikin zuciya ko da yake Bahaushe yana cewa labarin zuciya a tambaye fuska amma dai wannan fadin sane na Bahaushe amma a hakika abinda ake albalarabci idan aka jingina abu da zuciya to ana magana ne na itiqadat abubuwan da mutum ya kudurta ba za ka ga mutum kawai a fuska sai dai Allah ya baka wata baiwa ta fahimtan imani a fuska ka gane wannan musulmi ne in sun yi shiga iri daya sun sa babban riga da rawani da komai da alkyabba ba za ka gane wannan musulmi ne wannan krista wannan bamajuse wannan kaza ba za ka gane a fuska ba saboda mene saboda mafis suduri ne amma mafin nafsi shine labarin zuciyan da Bahaushe yake fadi a can yace labarin zuciya a tambaye fuska shi mafin nafsi daga fuska ake ganin shi ko idan mutum yana da baya son ka in ka gan shi daga yanda zai kalle ka a fuskan sa misali kila zaka gane wannan mutumin ga abin da yake kudurcewa a kaina ko in yana wani niyya mare kyau a kanka kuma ko yaya ya so ya koyi zai wuya fuskan sa bai bayyana wata alama da mai firasa mai karfin basira zai iya gane wannan fuskan akwai alaman tambaya a ciki to wancan lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yana magana irin wannan ne saboda haka ko yaya mutun ya koya abu a ransa na kaman kiyayya ko so ko munafunci ko ana maganan mutun sai ya zo to ko yaya yana kallon fuskokin su zai gane ana wata magana da ta shafe ni ne na shigo ko kaga sun koye a rai amma fuskan ya bayyana saboda haka irin wancan sai aka ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu amma shi anan saboda ana magana ne na itiqadi na zuciya wanda kamar yadda muka ce ba abu ne da za a iya riska ba sai Allah subhanahu wataala ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah Allah subhanahu wataala ya san duka wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli shay'in qadir abin da yasa wallahu alam Allah subhanahu wataala ya kawo siyakin a haka saboda in kaga mai hukunci bai yi hukunci ba to ɗayan dalili biyu ne zai hana sai hukunci ko dai jahilci laifin bai san laifin bai san an yi laifin ba ya kasa gane laifin ya kasa ganewa to kaga qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ko ko a rashin iyawa gajiyawa ba zai iya ba yana tsoron in yayi da abin da zai biyo baya ko yana tsoron wanda zai wa hukuncin to sai Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir so haka babu dai hanyar da bawa zai iya kukucewa hukuncin Allah subhanahu wataala in Allah subhanahu wataala ya so hukunta shi na'am
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله سبحانه وتعالى يتي رانندا za ai wannan hukunci shine ranan da kowace rai za ta sami abin da ta aikata na alkhairi ga yana a tattare an tara mata a gabanta wa ma amilat min su'in da abin da ta aikata na sharri shi ma na mummuna shi ma za ta same shi an tattara a gabanta tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida tana fatan dama a ce tsakaninta da wannan abin da ta aikata na muni din nan akwai wani irin masafa wani irin tafiya mai nisa wajen a ce tsakanin su yayi nisa saboda ko ganin ma yana masa wahala balle sanin cewon shi ya aikata wayu hadzirukumullahu nafsa Allah yana muku gargadi ku kiyayi fushinsa ku kiyayi azaban sa wallahu raufun bil ibad sai dai Allah subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne ga bayi mai tausayin su nan yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara mun fada a baya cewa a zamanin magabata irin wannan ayoyin sai dai su imani dashi ba za su gane sai dai kuma wanda Allah ya bude basiran sai ilmantar da shi ya gane ya riska to amma mu a zamanin mu abin ya zama gashi a aikace saboda film ko video yanzu ko shekara 10 da ya wuce ko 20 misali kafin a sami irin CCTV cameras a ko ina shi ma aka ce maka ma zai mutun zai sami duk abin da ya aikata mu goran zai dan yi mamaki duk da akwai video camera amma saboda ya ga video camera sai an shirya ake dauka da sauransu to amma yanzu sai gashi ci gaba ya kai ana kakkafa CCTV cameras a ko ina idan mutun zai zo ayi abu na rana daya a wannan wajen sai a zo a dauka sai ai taro shi sai kaga duk abin da ya faru a wannan ranan gaba daya gashi yana tattare cikin dan hard disk ko an dauke shi saboda haka ashe idan har dan adam ya kai zai iya tattaro duk abin da ya faru saboda kamerori da ya kakkafa to ina mahaliccin dan adam wanda ya halicce shi ya halicci aikin sa ya halicci lokacin da zamanin da komai to kaga ashe tattaro abin da bawa ya aikata gashi nan a aikace yanzu an baka dan misalin shi a cikin abin da dan adam ke iya aikatawa yanzu saboda haka lallai ranan tashin kiyama dan adam zai ga dukkan abin da ya aikata gashi da rana da lokaci gashi ma CCTV camera zai rika baka lokaci da awa ko ranan kaza ga date ga awa ga minti ga second din lokacin da aka yi wannan abin gashi yana nuna maka to haka Allah subhanahu wataala abin da ya wuce haka zai yi wa rayuwar halitta gaba daya yawma tajidu kullu nafsin kamar yadda muka ce magabata in aka fada musu wannan sai dai zuciyarsu ta imani da idan su na imani ya gaskata amma ba su da hanyar da za su fahimci ya za a tattaro aikin mutum da ya riga yayi a nuna mashi gashi gaba daya a tara masa waje daya to amma saboda shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya bambanta imanin mu da imanin magabata ko yace da ɗayan ku zai sadaukar da kwatankwacin dutsen Uhud ba zai kai kwatankwacin mudu ɗaya ko rabin mudun ɗayan su saboda girman imanin su gaba ɗaya da gaibu suka yi imani mu ko abubuwa da yawa da suke gaibu din ne mun dan gansu kuma a cikin shahada mun dan gansu a aikace gashi har mun kai mu iya gane faruwan su abinda ta aikata na muni kuma tana fatan dama a ce tsakaninta da shi akwai taki mai yawa watan ganin ma tana kunyan yi balle kuma tana ita ce ta aikata amma kuma babu hali aikin ta ne mun yi bayani a baya in Allah subhanahu wataala ya so gafarta ma babu ko anan ma kaga Allah subhanahu wataala sai cewa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhirukumullahu nafsa sai ce wallahu raufun bil ibad Allah subhanahu wataala mai jin kai ne ga bayi watan har anan ma ana maganan abin da aka aikata na muni da sauransu amma har anan ma rahman Allah da jin kai yana ci gaba da bin bawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanmu ya mana rahma. Na'am.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهددكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهددكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله إن كنتم تحبون الله إن كنتم تكون أسان الله fattabi'uni to kubini ni wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah sai Allah ya so wa yakfir lakum dhunubakum sai Allah ya yafe muku duk zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan jinkai ne mun ta fada cewa in kaga qul a qur'ani yana nuna isan matukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen isar da sakon Allah kuma alqur'ani ne kadai Allah yake cewa ce masu kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo ya ce mana Allah ya ce ce masu kaza 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 ba zai ce in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu ka ce masu in kuna son Allah ku bi ni ba zuwa zai ya ce in kuna son Allah ku bi ni wanda duk mai isar da sako a duniya haka yake isar da sako banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana isar da al-ma'muru wal amru kai kuwa duk mai isar da sako banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isar da al-ma'mur din ne kawai abinda aka yi umurnin shi zai isar shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta umurnin zai hada ya isar saboda ar-rasulul amin ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to in kun ce ku kuna son Allah wannan ana gayawa yahudawa da nasara wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u shine Allah subhanahu wa ta'ala yace to ku ce masu kun kun ce ku kuna son Allah in da gaske kuna son Allah to ai soyayyan Allah ma'auninta ita ce soyayyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'aunin soyayyan Allah duk wanda yace yana son Allah amma baya son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to gara ma yace baya son Allah gara ma yace baya son Allah dan duk wanda yace yana son Allah amma baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan fa munafiki ne to ka kuma innal munafikina munafiqina bi darakil asfali minan nar Allah ubangiji ya kare mu saboda haka soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi a so shi ba a so Allah ba domin shi manzon Allah ne ba ya da wani abu nashi sai na Allah in kaga ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka so shi don san Allah ne ko da yake so kala biyu soyayya kala biyu akwai al-hubbul aqli akwai al-hubbul atifi wato akwai soyayya na hankali akwai soyayya na atifa na emotion soyayya na atifa shine irin soyayyan da uwa take wa danta zai zama ba nagartacce ba ba yi da kirki amma tana son abinta duk yanda za ta samu uzuri ta kare shi za ta nemi ko zai zama ba yi da kokari ba yi da kwakwalwa a makaranta yana na karshe amma tana son abinta amma soyayyan hankali shine irin soyayyan da malami yake wa dalibi mai hazaka koko uwa ko uba ta yake wa dan makwabci mai kirki yaron makwabtan nan yaron kirki mai nagarta sai ya je yana son shi saboda kirkin sa da nagartansa to wannan soyayya ne wanda hankali ya jagoranta wancan kuma soyayya ce ta atifa Allah subhanahu wataala yayi umarni da son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yu'minu ahadukum ata akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina hadisin Anas ibn Malik ko da Abu Huraira duka dai sun ruwaita to kaga wannan soyayyan da Allah yake umarni da shi anan ba soyayyan atifa bane dan soyayyan atifa bawa baya da iko a kansa ba za a iya cewa ka so abu kaza ka so shi ba amma soyayyan hankali ne soyayyan imani to amma soyayyan imani in yayi karfi sai ya kunshi har na atifa din idan yayi karfi in soyayyan imani yayi karfi a cikin zuciya har atifa ma shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda so shi mai gaskiya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba wanda zai so ni ba wanda imanin shi zai cika la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ko ce kai ya rasulullahi har da ran da mutun na kansa a ce yi zai yi mutun ya so ka fiye da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kware har sai ya so ni fiye da nafsi hillati baina janbai to saboda karfin imanin shi da soyayyan shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai kawai yaji son yaji ta atifan mata zo ta biyo ta hankalin sai yaji yafi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kansa domin a kaida inda hankali za a yi so shi son hankali baya taba wuto kai ba zai wuce ba yanda zaka so mutum inda da hankali zaka so shi ba da atifa ba to ba zaka taba wuto ka zama kana son shi har fiye da kanka ba in kaji an kai ana so fiye da kai to an wuce kuma mustawan hankali gaba daya an fada cikin wato an hada hankalin da atifan gaba daya ko mahaifiya ita ce take kare danta ko da za ta rasa rayuwanta ko ba haka ba saboda soyayya ne na atifa idan kaga mutum yana kare wani makhluki shi ma ko zai rasa rayuwansa to soyayyarsa ta zarce soyayyan hankali ta hadu da wannan soyayyan atifa dukan mu ga mun muna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi fidaka abauna fidaka arwahuna fidaka haka muke fadi kullum amma manzon Allah ya rasulullah mun fi son ka akan kawunan mu mun fi son ka akan iyayen mu mun fi son ka amma ga ma'auni mai sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni to ya muke cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana fidaka abauna wa arwahuna kana gyarawa kanka da ƴaƴanka rayuwa lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka bar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga kawai fadi ne da baki wannan fadin na baki cewa nafi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan raina zai tabbata ne idan ya zama da an ce ga abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Anas ibn Malik ba ya san kabewa ko amma daga ran da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cin kabewa a cikin abinci shikenan kawai sai ya ji ba abin da yake so a duniya sai kabewa daga ranan sai ya ji kawai mazaj din shi ran shi ya koma ba wannan din shi yake so to wannan shine soyayya in ya kai munta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kare sayyidina rasulullah duk da sun sani fa sayyidina ali ya gaya mana ma kunna idha hamiyal waqisu nattaqi bihi idan yaki yayi zafi da shi bayan sa muke ladewa sallallahu alaihi wa sallama amma da ana suna wannan ladan a bayan sa sallallahu alaihi wa sallama za su ga wani yana neman cutar da sayyid janabin sayyidina rasulullah duk da sun ba wanda zai iya cutar da manzon Allah ba cewa za su yi a bar shi Allah zai kare annabin sa a'a fitowa za su yi su zama garkuwa idan ma takobi ne ya fada a kansu in ma mashi ne ya fara sauka a jikinsu watan su zama garkuwa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun bada rayuwarsu to wannan ita ce soyayya da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayyan da kuma ba ta buƙatan jiran don mene za a yi biyayya kawai Allah subhanahu wataala ya ce ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni shikenan kawai za ka aikata baka jiran menene dalilin da yasa za a aikata saboda haka wannan ayan ta biyayya ita ce ma'auni ko da yake ba za a iya cewa wato duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya san manzon Allah ba za a faɗi haka ba za a faɗi haka ba zai yi mutum ya saba wa umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rauni saboda rauni wannan kuma shine abin da zamu fahimta a hadisin mutumin da yake shan giya ko yana zuwa ana jifansa ana dukansa da takalma da sanda da sauransu amma wani ya la'ance shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka daina la'antansa dan ban sanin komai akan sa ba sai cewa shi yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masoyina ne kaga mashayin giya ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masoyinsa ne ko da yake aikinsa ya saba da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen amma saboda gajiyawa ne dan haka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aya ce mafi girma a cikin alamomin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba shine soyayya ba wasu suna dauka shikenan biyayya kadai shi ake nema tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama banda soyayya ai munafukai suna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya
ko
in an ce ayi abu suna aikatawa in an ce a bar abu a zahiri suna bari amma abin da suka rasa son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yake su wuta saboda haka dole ne mu zama soyayyen mu ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum shine a gaba mu zama masu soyayya ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu yi kokari duk abin da aka ce na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai mu ji muna son abin tunda na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar manzon Allah ce kawai tunda sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina son ta saboda soyayya na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullah ya taba aikata wannan abin shikenan zan aikata wannan shine kullum muna fadi irin aikin sayyidina abdullahi ibn umar ko radiyallahu anhuma shi kullum koda itaciya ce ya taba tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa a cikin inuwan itaciyan nan yana tafiya in yazo inuwan itaciyan sai ya tsaya koda waje ne ya tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba aje kafansa a wajen yana tafiya ta nan yabi nan ya sa kafansa sallallahu alaihi wasallam in yazo tafiya shi ma sai ya sa kafansa radiyallahu anhu saboda mene saboda kawai biyayya mene kake nema daga wannan sa kafan shi bai sani ba kawai tunda annabi yayi nayi nima kawai fattabi'u saboda haka irin wannan biyayya ake nema daga mu'minai a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da yake rai za ta iya gazawa gajiyawa mutum zai iya gajiyawa a cikin biyayya walakin tifa atharihi wa fi'alihi asirun ala al'adai min ajli da tubtu ba laifi za a iya samun gajiyawa daga bawa amma dai ka kudurta wannan soyayyan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin zuciyanka wasu sun yi maganganu cewa ai ba zai yi a so Allah ba saboda an ce kullun kuntum tuhibbuna Allah a ganin su ai kawai ba soyayya ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fattabi'uni ai ba maganar soyayya Allah ba so ba a so ba son shi son Allah shi biyayya da ta'a yake nema wannan ba daidai bane bawa dole ne ya so Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita Allah subhanahu wa ta'ala akan komai nasa biyayyan ma da babu soyayya a ciki ai ba biyayya a bar kulawa bace idan kuka bi ni to za ku sami soyayyan Allah fattabi'uni yuhibbukumullah idan kuka bi ni Allah subhanahu wa ta'ala zai so wa yaghfir lakum dhunubakum saboda mene saboda masoyi baya azabtar da masoyinsa shi yasa can da yahudu wannan sara suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai Allah ya ce qul falima yu'azibukum bi dhunubikum in ku masoyan Allah ne ya'an Allah wal iyazu billahi kamar yadda suka ce to dan me Allah yake azabtar da ku da laifukan ku ai masoyi baya azabtar da masoyansa saboda haka a cewa ya yuhibbukumullahu yana nufin automatically Allah subhanahu wataala ya gafarta muku zunubanku qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan jin kai ne qul ati'u Allah
qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin
qul ati'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ya rasulullah ka ga ya musu su bi Allah su bi manzon Allah ko su bi Allah da manzon Allah fa in tawallaw idan suka juya baya bayan ka ga ya musu bi Allah da manzon Allah to fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya san kafirin kuma inda muka sani wannan ayan ayoyi masu ma'ananta sun zo da lafuza guda uku قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا كو منين معنان ودنن ايوين غدا اكو نان انت قل اطيعوا الله والرسول can an ce qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul can an ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum domin umurnin kala biyu ne akwai umurnin da daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake zuwa kai tsaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai aikata shi sai mu ga yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai mu aikata to kaga anan ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai da umurni a cikin nan istiklala ko saboda haka shine irin wannan ayan qul atiullaha war rasul ku bi Allah ku yi biyayya ga Allah amma ta yaya za ku yi biyayya ga Allah ta yanda kuka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ta haka za ku aikata akwai umurnin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umurni sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi umurni da tafasil insha Allah zai umurni ijmalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi umurni da tafasil zai ba mu watan bayanan yanda zamu abin koko wani lokaci ma yazo da shari'a istiklalan inda ma yanfiku anil hawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk abin da yazo da shi daga wajen Allah ne amma dai idan yazo ta wajensa bai jingina wa Allah ba sai mu ce daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin wannan wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai umurni da tafasil dinsa ko wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai umurni istiklalan to shine abin da ake nufi da qul atiullaha wa ati'ur rasula akwai abin da Allah zai umurni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafsilin sa amma duk da haka muna buƙatar ƙarin bayani ba za mu gane ba saboda ilimin mu bai kai mu gane ba sai malamai sun dauka sun warware mana sun ce mana ai nan ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da aikata wannan anan nan ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da umurni da wannan anan mun yi bayani a baya a cikin matsalan sabanin malamai ko cewa zai yuyu kaga ma nassi gashi guda daya ne amma sai a sami fahimta daban-daban daga malamai koko a'a kowa ya zama yana da wani nassi da ya rika kuma duka daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama koko a'a ga nassin guda daya amma wani ya ce a'a wannan nassin ba za a yi aiki da shi ba nassi muna yawan fadi Imam Tirmidhi ai ya fada a muqaddiman sunan dinsa ga hadisai guda biyu a littafin nan nawa dinda hadisan dake cikin ingantattu malamai na aiki da su banda hadisai guda biyu sun inganta amma malamai ba su aiki da su al'ummar musulmi ba su aiki da su haka ya fada ko saboda suna da wani dalili da a ganin su yasa ba za a yi aiki da wannan hadisan ba hadisin kashe wanda ya sha giya da hadisin hada sallah ba dalili wannan hadisin yana cewa idan mutum ya sha giya ku je dake shi in ya kara ku dake shi in ya kara haka na hudu yace ku kashe shi yace gashi dai akwai shi amma ba za a yi aiki da shi yana cikin sunan dinsa ingantacce ne wancan hadisin ma na mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Ibn Abbas ya hada sallah a magriba da isha ba ruwa ba tsoro ba yaki ba kowani dalili yace shi ma dai gashi akwai shi amma ba za a yi aiki da shi to saboda haka malamai za su ga maka me yasa ba za a yi aiki da wannan hadisin ba to ala kulli halin anan wa ulil amri kenan me yasa babu inda a cikin nassi aka ce wa atiu ulil amri kamar yanda can aka ce qul atiu Allah wa atiu ar-rasula saboda su ulil amri ba yanda za a yi su zo da umurni mustaqilli daga umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda za a yi malami komai isansa a ilmi ya sa ka akan abin da ya saba da manzon Allah da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullum malami zai sa ka akan abin da yake shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma kada don kai baka san hujjan wannan abin da malam ya sa ka akai ba koko don kai abin da ka sani daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya fahimtanka ya tsaya wani waje shikenan sai ka ce ai wannan malamin abin da ya sa ni akai bata ne ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba dole ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai yuyu mutun ya ƙara fahimta watan wani ya sami fahimta fiye da wani a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka da yawa malamai sukan yi wani abu ko sukan istinbatun hukunce ko su gano wani hukunci na wani abu daga ciki kamar dai Abdullahi ibn Abbas yanda muka sani da ya iya istinbatun wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin idza jaa nasrullahi wal fath kamar sayyidina Abdullahi ibn Umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya akan itaciyen nan ko kamar mumini itaciyen an-nakhla ya gano ga inda suka yi kama da mu'mini wannan itaciyar to haka dai malamai suke iya riskan wani abu in ba haka ba to da duk mutane za su zama daidai kenan dole malami yafi dalibin ilimi ko yafi jahili riska dalilin haka ko saboda yafi shi ilimi na haka zai iya ganin hujja a wajen da shi wannan dalibin bai ga hujjan ba sai haka ba mujarradin cewa kawai shi yasa malamai suke cewa ana samun fifiko ne tsakanin malamai cikin iya gano hujjan saukakawa a wuraren da dukkan mutane suna ganin kaman kofa a rufe take sai wani malami ya gano aiko akwai ruksa akwai uzuri akwai rangwame kaman kisan Abu Hanifa ko da ya gano sarkin nan cewa in ya shiga ya kwana a masallaci ya barrantar da rantsuwansa na cewa ba zai kwana da iyalinsa ba to kaga malami anan ya gano wani abu da wasu ba su gano ba kaman wancan kissan na mai magana wanda muke yawan fadi ko wanda yace kawai yaje ya magana da iyalinsa shikenan kaga ai duk malamai su a ganin su shikenan ba yanda za a yi wannan yace in ne maki magana kafin kimin wannan tace in ne maka magana kafin kai mun to shikenan sai dai a rayuwar bebaye to amma shi Abu Hanifa sai ya gano to ai da nace in nayi maki magana kafin kimin ita ma da tace in nayi maka magana kafin kai mun ai tayi masa magana saboda haka shi nashi rantsuwan ta barrantar masa saura shi kuma yaje ya barrantar masa mata da nata to kaga duka wannan latsaif ne da daqaif ne wanda malamai wadanda Allah subhanahu wataala shine man yuridillahu bi khairan yufakkahu fi din shine illa fahman yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdihi al-mu'min lokacin da aka tambayi sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kede ku da wani abu ne kaman wani alqur'ani daban ko wani ilimi daban wanda bai baiwa mutane ba ku alul bait yace a'a wallahi ba wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu daban da abin da aka zo da shi cikin alqur'anin nan da kowa ya sani ya cika da kuma cikin sunnansa sallallahu alaihi wasallama sai dai wani fahimta wani gado da muke da shi na manzon Allah na hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wani irin fahimta da Allah kan sa a cikin zuciyan bawa sai ya gane abin da gashi mutane da yawa za su karanta bakin amma shi sai yazo sai ya gano wani abu a karkashin bakin wanda sauran mutane ba su gane shine illa fahman yakzifu Allahu fi qalbi 'abdi dan haka malami baya umurni da sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi idan kaga malami yayi umurni da abu kuma lallai malami ne to ka bi a hankali ka nemi hujjansa kila yana da hujjan cikin abinda dan wani lokaci ma sukan samo hujja a cikin sabanin zahirin abinda hujja a zahiri zai iya nufi sai su ce a sabanin shi a ciki suka je suka samo hujjan alqiyasul khafi ko da malaman usulul fiqh suke fadi dan haka dai malami ba ya da hukunci mustaqilli daga wajensa amma zai iya fahimtan abinda mutane ba za su iya fahimta ba qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah subhanahu wa ta'ala ba ya san kafirai muna yawan fadin wannan Allah a cikin alqur'ani babu inda ya fadi ba ya san wani bawa muayyan ko Allah ba ya cewa ba ya san wani Allah ba zai ce Allah ba ya san fir'auna ba ko Allah ba ya san hamana ba ko Allah ba ya san a'a Allah ba ya cewa haka Allah sifofi yake ki ba zawat ba ya kin zati sai sifa idan wani ya sifantu da sifa mare kyau to Allah ba ya san wannan sifan a cikin sa inda zai rabu da sifan to shikenan Allah yana son shi dan haka mu gane wannan mu ma cikin soyayyen mu da kiyayyar mu kada mu ki zawat din mutane mu ki sifofi idan mutum ya zama mai sifa mummuna to ka ki wannan sifar in ya zama mai wani hali mara kyau ka ki wannan halin amma ba zatin sa ba idan Allah subhanahu wataala ya raba shi da wannan sifan sai ka so shi saboda dama zatin sa abin girmamawa ne abin so ne a wajen Allah subhanahu wataala na
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ
inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi Adam, annabi Adam alayhi salam, wa Nuhan da annabi Nuhu alayhi salam, wa ala Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim, wa ala Imran da iyalan annabi Imran da iyalan Imran ala al-alamin, a cikin dukkan talikai. Wannan ayar tana muqaddima ne, tana sharan fage ne na tattaunawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi da wafdu Najran, amma saboda girmamawa da karanci sai da ayan ta fara da yaba musu da nuna musu matsayin su kristani, sun zo suna jayayya ne a ƙarshe har mu bahala za a ce su fito ai, amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mashi tattaunawa, aka yi sharan fagen tattaunawa da jintina da girmamawa da asalin da suke ganin da shi suke jingina. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamina, ba kuma kawai wai jinjina da asalin nasu ba, a nuna musu ma muna ma da wata dangantaka, annabi Adamu ya hada mu, annabi Nuhu ya hada mu, dangin annabi Ibrahim sun hada mu jinin Isma'ila, ku jinin Ishaqa, sannan kuma a cikin kuma jinin Ishaqa Allah ya ƙara zaben annabin ku Ali Imran, iyalan Imran a cikin zuri'an Ishaqan kuma, dan dai a rausasa zuciyansu cikin maganan da za a shiga. Istifa'i malamai sun ta maganganu a Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake kofa ne mai wahalan shiga, cewa wannan istifa'in an masu ne daga asalinsu koko wani abu suka yi yasa Allah ya zabe su, duk dai wannan kawai kekewayawa ne abinda a ƙarshe za a mika wa Allah subhanahu wa ta'ala ikon sa cikin komai. An yi maganganu akan zabin annabi Adam, wani irin zabi ne aka yi wa annabi Adam, dan in ka ji an zabi wani to daga cikin jinsin sa ne, shi kuma shine uban mutane, shine farkon mutane, to wani zabi ne aka yi masa? To malamai sun ta maganganu a da yake akwai masu ganin annabi Adamu alaihi salam din ma Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi daga jinsin basharu, watan a ganin su akwai nasu annabi Adamu alaihi salam shi al-insanul awwal, amma kafin shi akwai jinsin bashar, akwai mutane amma basu kai sun zama insan ba, sai annabi Adamu shine farkon wanda ya zama insan, watan kaman dai irin masu nazariyan cewa dangogin mutum din nan ko dangogin birrai da sauransu da irin rayuwar da suka yi. Wannan a maganganu ne dai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ashhadun khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidal mudillina adda, saboda haka duk yawanci abubuwa ne wanda sun fi zama kaman tatsinniya da sauransu, amma babu shakka dan Adam dai ya dade a bayan kasa. A sifru takwin na at-taura ana cewa annabi Adamu alaihi salam ya zo wannan bayan kasan ne she hijira Aisha kafin annabi Isa alaihi salam da kaman shekara 3800 da wajen 90 da wani abu. To amma dai wannan maganan ba daidai bane, domin lallai dan Adam ya rayu a wannan kasan, mutum sosai ya rayu a wannan kasan dubban shekaru. Idan za a bi ilimin masana, ilimin tarihin dan Adam da sauransu da makamantan wannan, da irin binciken da suka yi, za su iya cewa dan Adam ya rayu a wannan kasan al-qurunul mutaakhira, wanda suke farawa da shekara 5 million zuwa 2 million da suka wuce a rayuwar dan Adam, watan daga wannan lokacin aka sami dan Adam cikin waɗanda aka samu na halitta. Allahu alam. Ala kulli halin dai Allah ya zabi annabi Adamu cikin wannan jinsosin masu kama da mutum, Allah ya zabe shi. Allah ya zabi annabi Nuhu alayhi salam, wanda yake da yawa daga malamai suna ganin shine manzo na farko a cikin manzannin Allah, duk da wasu suna ganin annabi Idris alayhi salam ya rigaye shi. Mas'ala ce ta sabani, ba wani nassi a ciki, duka dai tarihi ne kawai, kowa yake komawa zuwa gare shi. Wa ala Ibrahim, Allah ya zabi iyalin annabi Ibrahim alayhi salam. Iyalin annabi Ibrahim kamar yadda muka ce shine zuri'an Isma'il, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo daga cikin su, da zuriyar annabi Ishaq baban Yaqub, wanda Yaqub kuma shine Isra'ila, da zaka ji ana banu Isra'ila, wanda ƴaƴansa suka zama annabawa mafi yawan manzannin Allah da annabawa Allah suka zo daga cikin su to kaga dukan su dai ga annabi Yusuf nan alaihi salam wanda aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramun nasi yace a zaka Yusuf ko ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim annabiyu ibnu nabi to kaga wannan yana nuna cewa mutum yana girma saboda dangansa amma sai idan ya bi dangana idan mutum ya zama dan babba ne to shi ma babba ne idan halayensa da ayyukansa suka zama irin na babban amma idan ya zama dan babba ne halayensa da ayyukansa ba su zama irin na babban ba to shine zaka ji irin abin da Allah yake ga ma annabi Ibrahim alaihi salam wa idhtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimi yace daga zuriya na yace abin da asalumai kaga eh daga zuriyan ka amma salihan zuriyan ka ko koko can annabi Nuhu da yake innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimi ko ila ya Nuhu qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ولا تسالني ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين ko innahu laysa min ahlika shi baya cikin dan sa ne na cikin sa gane ya ce ma ya Allah gashi daga cikin yaya na yace a'a ba danka bane baya cikin iyalinka saboda mene saboda shi ba salihi bane ashe danka shine salihin danka da kuma duk mu'mini domin bunuwa kala biyu bane akwai bunuwatul imani akwai bunuwatul dami akwai dayauta ko da dantaka na imani shine zaka ji bayan Allah suna cewa ibnu ruhi da ibnu sulbi akwai da na ruhi wanda shine wanda yabi halaye yabi tarbiya yabi addini yabi ibada na wannan magabacin koda ya haife shi ko bai haife shi ba koda ya haife shi ko bai haife shi ba ko bai haife shi ba yana cikin alu in dai ya bi hanyarsa amma idan ya zama ya haife shi kuma ya ƙara da wannan biyayya din to ya zama ya cika cikakken watan alantaka ya zama al na hakika kenan saboda haka alu ibrahima waɗanda suka bi annabi ibrahim alaihi salam suka bi tafarkin sa sune Allah subhanahu wataala yake nufi anan haka kuma alu imrana suma wanda suka bi ta farkin duk da yake shi Imran anan alayen nasa guda biyu ne kawai shi zuriyar nasa gaba daya a cikin mutane biyu suka kare amma kuma Allah ya kira su zuriya ko shi ya haifi Maryam Maryam alaiha salam ta haifi Isa daga nan ba a kara samun kowa ba ko suke nan zuriyar nasa alu Imran sun kare cikin Maryam da danta Isa amma Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya zabe su akan talikai akan halitta gaba daya wannan zabin ba shine dalili cewa ai in aka faɗi haka duk da an ce ala ibrahima kuma ala ibrahima sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam yana ciki amma ka san da yawan mutane in suka ga misali maganan Allah cikin bani isra'ila ya bani isra'ila zkuruni matiyan lati an'amtu alaikum anni faddaltukum alal alamin sai ce ai shikenan gashi yana nuna cewa bani isra'ila Allah ya fifita su akan dittalikai a'a Allah ya fifita su akan mutanen zamanin su akan mutanen da suke tare da su kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine mafificin halitta gaba daya kuma kowa yana samun girma gurgudan jinginan sa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd
dhurriyatan ba'daha min ba'd والله سميع عليم
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى ce wannan zuri'a ce wani sashin ta daga wani sashi watan ku da kuka zo kuna ta jayayya mu dinnan duka ƴan uwa ne abna'u a'mam ne ƴaƴan baffanni ne saboda haka da mu din da su annabi Musa alaihi salam da Yahudawa ke bi da annabi Isa alaihi salam da Nasara suke da'awan suna bi su ma Yahudawa can suna da'awan suna bi yace dukan mu ai ƴaƴan baffannai ne dhurriyatan ba'daha min ba'd, ai duka wata zuriya ce wanda wata sashin ta daga wani sashi, to naga duk dangi ne, duk ɗan uwa ne, bai kamata a sami sabani tsakanin mu ba. Wallahu sami'un alim, kuma Allah subhanahu wataala yana ji na duk abin da mutane suke faɗa da abin da duk yake faruwa a cikin halittar sa, kuma masani ne na dukkan abin da ake aikatawa ko ake faɗi a cikin halittar Allah subhanahu wataala. Na'am.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن أجل زامو داك تحكنا سبو دا كسن زي تغوى sai zan mun fara da kan shigo da in Allah ya yarda, sai mu amsa abin da ya samu na tambayoyi. Wannan yana tambayan lokutan sallah gwargwadon motsawar rana. To ai bayyananne ne, amma yanzu tunda ma ga agogo ya hutar da shi, ai da shi kenan. Amma dai a takaice, lokacin sallan asuba shine lokacin fitowar alfijir. Lokacin fitowar alfijir shine farkon alamun motsin rana, saboda kamar muqaddima ne, sharan fagen motsin rana ne shi, kuma ranar lokacin da zai fito shine ƙarshen lokacin sallan asuba din. Lokacin sallan azhar kuma kaga da rana ta kai tsakiya ta motsa, shi ma in ta kai tsakiya ta motsa sai a ce to ai sallan azhar, kaga shi ma motsin ta ne. Haka kuma la'asar, shi ma rana da ta kai lokacin da watan duk zafin ta ya ƙare, ta kai kana kallon gaban ka ma kana ganin ta, ko shi ma kaga motsi ne, sai a ce lokacin la'asar ya yi. Lokacin sallan ba sai ka ɗaya kai ba za a ganta, in kana farayin da take, in kana kallo haka kana ganinta. Lokacin sallan magriba da ta faɗa, sai a ce shi ma motsi ne, sai a ce shi kenan lokacin magriba ya yi. Isha'i da ragowan da yake binta na shafaƙi, shi ma ya ƙare, sai a ce lokacin isha'i ya yi. Ma'ana dai juyawar ranar nan a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya lokutan sallolin farilla. Wannan yana tambaya, shin ya halatta mutum ya ɗauki ‘yar aikin gidansa wacce ba musulma ba? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ɗan aiki wanda ba musulmi ba, ba Yahudi ko, yana masa aiki a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam. Saboda idan duk wanda aka amince ma cutarwansa, aka amince wa cutarwansa, babu laifi ya taya ka aiki. Mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya, bayan ta gama idda sai ta turo masa da wani saƙo mara daɗi, sai ya fusata ya ce ya ƙara sauran saki biyu. Yana sakin abin da baya hannunsa ne, ba sai abin da yake hannunka kake saki ba? Ai, ba ta hannunsa, ta riga ta kucce, in ma yana nema sai ya shiga cikin manema shi ma. Wannan ya ce mutum ne yake sayar da ƙwaya, sannan kuma yana sadaka da kuɗin ƙwayar da yake sayarwa. Wannan ya dace a kama shi a kulle shi ne, a yi masa bulala a kulle shi. So ba magana, ana nufin ƙwaya mai cutarwa, ba ƙwayan magani ba, ko ƙwayan da ake sha a maye. Waɗannan mutane ne da ya kamata al'umma su ɗauki matakai a kansu, mutanen unguwanni, mutanen garuruwa da kansu su ɗauki mataki a kan masu sai da irin waɗannan abubuwan. Idan suka ɗauki mataki, to zai taimaka cikin raguwan wannan musibar da take shigo da kanta cikin al'ummarmu mai ban tsoro. Yara matasa suna zama mashaya, mata suna zama mashaya, kuma ana ganin dalilan da hanyoyin. Kar komai mu tsaya mu ce muna jiran sai hukuma ta yi. Akwai abin da a matsayinku na mutanen unguwa, in kuka ce ba ku yarda da shi ba, kuna da haƙƙin haka. Kuna da haƙƙi a addinance, kuna da haƙƙi a zamantakewa. Saboda haka idan kuka ce wane mai kanti kaza, an gane shi yake sai da ƙwaya, saboda haka mun rufe kantin, ba mu yarda ya ƙara sai da komai a cikin unguwan nan ba. Ba wanda zai ce dole sai ya zo cikin unguwanku ya sai da wani abu. Da sauran hanyoyi da za a bi domin ƙyamata na masu irin waɗannan sana'o'in da kuma nisantar da su daga cikin al'umma. Zai yi a ce ya je ya ɗauki lauya, ya ɗauki kaza, duk wannan abubuwa ne daga baya, ko shari'a da sauransu. Idan mutane suka taru suka ce ba su yarda da abu, bayan da za a yi musu abin, wani alkali, wani doka, wani kaza, duk ba zai iya kawo. Dama duka yana zuwa ne don ya gyara masu zamantakewansu. To su sun ce ba su so zaman anguwansu ko a garinsu, ba su son wannan abin. Saboda dole a bar abin. Da haka ya kamata, kuma wannan Allah ya baka wannan mukamin, shi ne sunan shi hisba. Da kuke jin ana cewa hisba, shi hisba ba sai sarki ya nada ka ba. Hisba ba sharadi ne sarki ya nada ka ba, ko shugaban kasa, ko gwamna, ko mai mukamin ya nada ka ba, sharadi bane. Hisba aiki ne da Allah ya daura wa duk musulmi, shi ne al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Da haka idan mutanen unguwa suka ce mun taru, mun ga ana yawan shaye-shaye unguwan nan, wuri kaza point ne na shaye-shaye, wuri kaza point ne na shaye-shaye, kuma ba mu yadda a ƙara ba. Duk unguwanmu mun yadda cewa ba mu yadda a ƙara shaye-shaye a wannan wuraren ba, kuma duk wanda ya yi za mu je mu zane shi, ko za mu ɗauki mataki. Babu laifi. Ya kamata mu san wuraren da addini ya yadda mana mu ɗauki mataki a cikin abubuwa, kuma mu ɗauki mataki, don wannan haɗari ne mai ƙarfi wanda yana neman ya maida ajiyal generations ɗinmu masu tasowa, watan generations na mashaya. Wal iyazu billahi. Idan kuma haka ya faru cikin al'umma, ka san menene zai biyo baya. Allah ya kare mu. Kuma ƙasashe da yawa sun shiga wannan wahalar, a janubu America, South America, a Europe, ƙasashe da dama sun taɓa gamuwa da irin wannan fitinan na wasa-wasa. Ana ganin shaye-shaye yana zama yana yawa, har ya kai matakin da ya zama ya gagara a Asia da wasu ƙasashe dai, ya zama ya kai matakin da ya gagara. Sai da aka ɗauki manyan matakai masu tsauri ƙwarai da gaske, wasunsu har yanzu ba su gama fita daga fitinan wannan haɗarin da suka sami kansu a cikin shekaru da yawa. Da haka muna ganin shi kaman wasa, ƙaramin abu, amma babba ne, domin idman haɗari ne. Idan mutum ya riga ya zama watan addict, ya riga ya zama abu, ya zama ya aure shi, to raba shi da shi yana da wahala. Saboda gara ai mu yi kokari tun yanzu, kowa a inda yake. Ina ganin matsalan talauci da yunwa da ake ciki, al'umma suke ta kukan shi da sauransu, bai kai matsalan shaye-shaye haɗari cikin al'umma ba. Sannan matsalan da muke magana na rashin tsaro, ummul khaba'is ɗinsa, kamar yadda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira giya, to kuma dama da giya da duk sauran abin da ke tafiyar da hankali danginta ne. Ummul khaba'is ɗin wannan duk abin da yake faruwa na rashin tsaron nan, ummul khaba'is ɗin da za a iya zare shi daga ciki, a iya warkewa daga wannan matsalar, to da wannan matsalan tsaron kila an magance biyu bisa uku ko uku bisa huɗunsa, shi ne shaye-shaye. Saboda haka ba ƙaramar matsala ba ce da ta wajaba a tashi da gaske a yaƙe ta. Dukanmu mun taso a garuruwanmu, mun sani idan mutum ya zama yana shaye-shaye, manhuj ne shi a cikin al'umma, abin ƙyama ne. In mutum ya je ya sha giya ya shigo gari, to da yara ake barinsa ko? Ba zai ji daɗi ba. In yana shaye-shaye haka, ba za a ma'aurar masa da mata ba, ba za a, zai zama manbus cikin al'umma, da wani korarre abin kyama. Irinsu sai dai wani in sun gaji su tashi su koma sabon gari su ta yawo, wato ina nufin cikin wuraren shaye-shayen, amma ba za su iya zama cikin gari, cikin al'umma ba. To amma yanzu a hankali muna kallon su, muna ganin abin kaman wasa, to kuma yana neman ya fi ƙarfin al'umma. Da haka dole ne mu tashi, kar mu ce za mu jira hukumomin da hukuma kawai ta ɗaura wa alhakin yaƙi da wannan miyagun ƙwayoyin. Dole dukanmu mu tashi da wajibin hisba, mu yi aikin da ya wajaba a kanmu na yaƙi da waɗannan fitintunu. Allah ya kare mu. Wannan ya ce ya saurari wa'azin wani malami, ya je yana cewa babu azabar kabari. To amma kuma na je yana cewa alqur'ani bai cika ba, a'udhu billahi min sha'ati sa akbaru min uftiha. Ko gara ma ya ce ba azaban kabari, yana nan musulmi, amma wanda ya ce alqur'ani bai cika ba ya yi ridda, ya fita daga musulunci. In ya ce babu azaban kabari, duk da ya inkarin ingantaccen hadisi da sauransu, amma za a iya samun mashi tawili, saboda akwai wanda suka faɗi irin maganar nasa. To amma mutumin da ya yi inkarin aya ɗaya a cikin alqur'ani, ya fita daga cikin musulunci. Allah ya kare mu. So azaban kabari akwai shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin nan na Aisha ko sananne, ta ji wata tana addu'a tana neman tsari daga azaban kabari, ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sayyidina rasulullah ya ce ba ta taba jin shi yana sallah sai ta ji shi yana addu'a, yana isti'aza daga azaban kabari. Yana cewa ku yi nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu, ko daga cikin azaban kabari, a'udhu bika min nari jahannam وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال saboda haka wannan abubuwa ne tabbatattu ga sunan hadisai da dama wani na tambayan sai kudi ya kai nawa za a fidda zakka jiya mun yi bayani gurgudu ko a nisabi mafi karancin sa wato abin da ake kira nisabi na zakka yana kaiwa kaman miliyan 1 dan wani abu kadan mu ce dai kaman miliyan 1 kawai amma na gani kwanan nan an rubuta miliyan 1 da naira 65 amma abin da yasa ba na san fadin precise figure a cikin abin da ya shafi wannan abu ne wanda kullum yana cikin hawa da sauka domin zinari ne yake tahdidin yake determining farashin a nisabin zakka din duk yanda zinari ya daga ko ya sauka dan haka nisabin zakka zinari a gram 84 ne ko 85 malamai suna sabani amma dai 84 kauli mafi rinjaye shine nisabin zakka so in gram ya kai 84 in ka san kudin gram ka linka so 84 ko a nawa yake to shine nisabin zakka abinda ake nufi ba kowane kudi sai ya kai shekara sannan za a yi masa zakka ba in ka kai nisabin zakka ka mallake shi a farko to shikenan daga nan in shekara ta yi kudin da kake da shi a lokacin bayan shekara ta yi shi zaka fitarwa zakka ba wancan kudin da lokacin da ka kai nisabi ka mallake shi wannan ya ce ya halatta a ci yankan alul kitabi to me zai hana ba cikin abincin su bane wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum ai yankan su abincin su idan zaka ci kawai kai bismillah matukan halattaccen abu ne ko ba haka ba mutane suna mantawa amma bari in tuna mana mafi yawan masu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sammu ne dalilin wafatin sa waye yanka naman da ya ci waye yanka ba yahudawa ba ai ahlul kitabi ne a khaybar ko ba yahudawa bane so ala kulli hali ko da misali wasu malamai suna ganin cewa a ce shine dalilin wafatin sa matsala ce da ke da alaman basu yarda da ita wajen da ya inganta a hadisi amma dai suna da ta'wilat da suke wa hadisin to amma dai muhimmi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan naman da yahudawa suka kawo masa sallallahu alaihi wasallama a wajen khaybar wani na eh to ai ya ci sai biya daina ci sallallahu alaihi wasallam amma ai ya ci shine yace hadha awanu kitai abhuri aikum amma lalle tsokan ya fada masa sallallahu alaihi wasallam wani na tambaya akan nafila lokacin da liman yake huduba matsalan sabani ne malaman malikiya suna ganin ba za a yi ba wasu kuma suna ganin za a yi wata yana tabbaya dole ne mutum in yana azumi in yana tafiya ya bar azumi kuma yayi kasru ba dole bane shi ruksa ce in ya dauki ruksan to in ya dauki azima to inna allahu yuhibbu an tutarukhasu kama yuhibbu an tutazaimu dan shi ya ga ba zai dauki ruksan ba ko yana da dalili yana da karfi yana da lafiya sayyidina Anas ibn Malik ko hadisin Bukhari yana cewa mun kasance muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai azumi baya aibatawa wanda yake sha wanda yake sha baya aibatawa mai azumi mata mai azumi baya cewa mai wanda yake shan azumi dan me kake sha haka mai sha baya cewa wanda yake azumi dan me kake azumi saboda kyan zamantakewa da ke tsakanin su wani na cewa a roƙi hukumar masallaci da su bari ai itikafi bawan Allah bai fi mu son a yi itikafin ba mu ne hukumar masallaci bai fi mu son a yi ba amma ba mu kai mu iya controlling din yin ba ne ba mun dauke mun duba dukkan ma'aunai dukka mun ga ba mu kai mu iya controlling din ba tukuna muna iya kokarin mu kai in muka kai za a yi insha Allah amma dai lallai bai fi mu son a yi ba insha Allah illa yanayin ne a mun rasa mun kasa mu iya controlling shigowar mutanen matukan za a bar kofa a buɗe to mutane za su zo daga ko'ina masu kwana a ƙarƙashin gada da sauransu ma sun sami wajen kwana cikin masallaci saboda haka masu laifi criminals da sauransu duk sun sami mafaka cikin masallaci sai ya zama an canza masallaci daga ainihin manufa sannan shi mai wannan tambayan za a yi itikafi a masallaci da Allah mutum nawa ne inda za a ce masu bar wayansu a gida in za su zo masallaci itikafi za su iya zuwa itikafi su bar waya a gida kawai waya kadai daga cikin sharuɗin itikafi ya bar wayansa saboda zai zo itikafi yanzu a sharadinsa ba a firar raki ba a sada zumunci ba a kasuwanci ba a duk wadannan abubuwan fa amma mutum yana itikafi yana chatting yana browsing yana kuma sannan wai shi har yanzu a wajensa itikafi yake shiga kwanan masallaci dai muna fatan Allah ya da muna iya kokari mu ga mun samar da yanayin da zai yuyu a yi itikafin kuma adadin da masallacin zai iya dauka ba tare da an takura sauran masallata ba tare da an haifar da abubuwan da suka saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gurgudan iko shi wato har karatun alqur'ani kowane abu a cikin addini in ba abin da yake fardu ainin ba to wata maslaha ta kan sa a iya barin wannan abin bari muakkat wato bari na wani lokaci saboda yanda aka sami kai ko saboda wani lalura ko abin da yake fardu ainin din ma idan bai zama wato kaman sallah ne ko azumi ba ai ga kaman hajji za an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa masallacin annabi fa sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka kwana uku ba a kiran sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabbai suna raye a lokacin shine zaka ji ana cewa ayyamul harra so naga duka wadannan abubuwa ne wanda yake abubuwan dubawa ne Allah ya taimake mu ana iya kokari akai Allah ya kiyama wannan yana neman addu'a kuma muna neman nasu insha Allah wannan yana tambayar mai azumin da tafiya ta kama su cikin jirgi zai ajiye azumin ko zai shine kaman maganar da muka fada idan ya ga zai iya azumin sa ba damuwa sai yayi amma azumi cikin jirgi yana da iskalat yana da iskalat daga cikin iskalin sa shine a shan ruwanka zaka sha ne da garin da ka baro ko da garin da zaka to zai iya zama iskali amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan za a sha ruwa tare da garin da za a tare da garin da za a so da haka idan ka tashi daga nan kana azumi kai hanyar America in kai isa ka je da rana to zaka ci gaba da jira ka bar nan da la'asar ka kama hanya kai isa can da rana karfe 1 ko 2 to zaka ci gaba da jira har su sha ruwa ba zaka ce ai a Nigeria yanzu an riga an sha ruwa bari in sha ba zaka jira har su sha sannan kai ma ka sha wannan yana tambaya akan makura da sauran auren mataye da yawa wai me yasa musulunci ya umurni da auren mataye da yawa saboda hikiman halittar dan adam da Allah subhanahu wataala ya sani na namiji da mace ya san abin da zai dace da kowannen su shin kuma wajibi ne aura ba wajibi bane Allah subhanahu wataala ya ce in ma mutun yana tsoron yayi adalci banki huma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in hibtum aw la ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna Allah ta'ala idan mutum yana tsoron ba zai iya adalci ba ma to ya rike kwara ɗayan nan shine abin da yafi dace masa saboda kada ya zama dalilin karkacewa Allah ya taimake mu sallu ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin